wato cikin daren ne da misalin karfe 10 zuwa 10:30 haka dan muka dinga jin jama'a dai na bugo waya na cewa suna jin karan fashe-fashe na kamar bama-bamai da kuma karan harbe-harben bindigogi a wajen yankin tashan Bama, wanda kuma ke kyautata sun cewa kamar yayan kungiyar Boko Haram ne suka kawo hari da wannan yanki. Amma daga bisani mun samu rahotannin cewa kamar waɗannan ƴan kungiyar Boko Haram din ne kamar da dai aka saba gari yadda suke gudanar da irin wannan hare-hare sun kai hari cikin jami'ar Maiduguri, inda kuma haka ce wanda aka ce kuma sun je wajen ofishin jami'an tsaro na jami'ar Maiduguri ne, inda suka tada bomb kuma har suka kashe mutum ɗaya da kuma ita kanta ɗan rukunar bakin waken ita kanta ta mutu. Wato daga ce dai mutane biyu suka mutu da ita ƴar rukunar bakin waken da kuma shi wannan jami'in tsaro na jami'ar Maiduguri guda ɗaya da aka ce shi ma ya mutu. Wato kamar yadda mai magana da yawo rundunar ƴan sandan jihar Borno DSP Victor Soku ya aike wa mu neman labari a takaice, ya ma ƙara da cewa mutane uku ne wato waɗannan jami'an tsaron suka samu raunuka sakamakon wannan tashin bam din, amma kuma guda ɗaya ne daga ciki yace gagarin ku a halin yanzu, kuma suna nan suna ci gaba da gudanar da bincike game da wannan lamari, wanda idan Allah ya kai mu zuwa wayewan gari za mu samu ƙarin bayani daga da aukuwar wannan tashin bam din, wanda shi ɗan takaitaccen bayani da nake da shi a halin yanzu.